haka mu koma ga littafin nan na majadi Muhammad Ash-Shahadi ko kuma Ash-Shahadi wanda ya samu suna Al-Ilajur Rabbani Lis-Sihri wal Massish Shaytani wato magani irin na Ubangiji ga sammu da kuma tabin wato aljanna inda yake yin bayani a cikin wannan tafi wato shafin sa na 85 yake cewa hanyoyin da za a bi wato a magance irin wannan shine wato ko dai kasance sammun ne ko kasance tabin shedan din ne wanda yake kawo rabuwa ne tsakanin miji da wato dai ga baki ɗaya dai a dunkule wayannan nau'o'i guda tara wayanda muka faɗa ko dai kasance tsakanin miji da mata wato ana neman raba su ko dai kasance a ya sanya ko aljanna sun sa mutum rashin lafiya ne ko Allah shanyewar hannu ce ko Allah ciwon ido ne ciwon kirji ciwon kai ne ko kuma ya kasance mutum kawai baya son shiga cikin mutane kullun sai dai kawai koma waje ɗaya kawai ya shiru kuma a tambaye menene ba zai iya faɗa ba ma zai magana ba to ko kuma ya kasance gashi nan dai abubuwa ne wanda suka kasance iri to akwai ka'idoji to saboda haka ka'idojin nan sun kasu kashi uku na farko shimfiɗa ne na biyu kuma bayan an yi wannan shimfiɗa wato sanda za a yi maganin ne na kuma uku bayan an yi maganin saboda haka abubuwa ne guda uku abinda ake nufi da shimfiɗa shine idan ya kasance an fahimci wannan mutum marar lafiya ko wannan mata marar lafiya to sai a san kuma yadda za a yi tattalinta ya kasance ta gyara ko ya gyara wato daga waje kenan ya kasance dai idan namiji ne ya zama cewa lallai kamar irin yadda suka yi bayani shi kansa wanda ya kasance zai yi addu'ar da wanda za a yi addu'ar kowanne akwai abin da yake banta da shi wanda zai kula da shi na dabansa idan ya kasance shi wanda farko tunna wanda zai yi yajibu al-mu'aliji an yuhassina nafsahu bitahassunati annabawiyya wal qur'aniyya lallai wajibi ne ba haka kawai dan ka ji an faɗi wayannan ayoyi kawai kace zaka kuma ka tambayi mutum ka ji lallai akwai aljanu a tare da shi ko akwai sanmu a tare to bari na yi masa a'a kar ka fara yi tukunna sai ka tsare kanka da abubuwa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ce wannan tsarin kai ne kuma ka tsare kanka da ayoyin alqur'ani to sannan bayan ka gama din to sannan ne zaka zo ka ce zaka yi in ka ce zaka yi zaka tunkari yin addu'a dan ka fitar da aljani ko kuma ka ce zaka fitar da wani ko zaka bata wani sammu to ka tabbatar da cewa za su dawo kanka lalle ka tabbatar cewa za su fitan ka amma kuma in sun fita tun sun ga cewa baka tsare kanka ba to sai su dawo kanka wanda muna samun irin wayannan koke-koke a ayyukan wayannan zamanan ce wayanda suke irin wannan din sun kokkoma kansu kuma sai ga kuma mutun da shi ne yake yi mutane yake fitar musu to kuma an zo shi ma ana ta kokarin fitar masa da aljanu to gudun wannan ya kamata mutum ya tsare kansa kamar irin yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa in kana al-jinn bil afarit idan ya kasance aljannin nan ya kasance yana daga cikin wato manyan aljanu an ce fa Ibn Taymiyyah kowa dai ya san dai ba karamin malami bane ana ba wanda bai san shi ba aqawa anwa'il jinn to wannan fa shine mafi girman nau'in aljannu ya zama cewa kuma wal mu'alijul da'ifun wanda kuma zai yi maganin ya kasance shi kuma shi mai rauni ne a addini to fa qadatu uzihil jinn to fa wannan fa aljannun za su cuce shi fa bayan bagi limsul hadha an yataharraza bi qira'ati awas lallai irin wayannan ya kamata su tsare kansu da karance-karance na tsari kamar misali ayatul kursi kamar qul huwallahu kamar qul a'udhu birabbil falqi kamar qul a'udhu birabbin nasi da addu'o'i dai wanda suke makamantan wannan wanda ina jin mun shayin bayanin irin waɗannan addu'o'i na tsarewa kai mutuka cewa zaka yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dari ki kasance kuma idan ka'idar da sallar asuba kafin ka motsa daga gurin ka karanta goma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bayan ka'idar da sallar magriba kafin ka matsa daga gurin ka karanta goma to babu yadda za a yi aljani ya zo ya shiga cikin ka sawa'un kana yin maganin su ne na fitar da su ko kuma ba ka yi sannan kuma akwai la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim ita ma dari sannan akwai qul huwallahu sannan akwai falaki akwai nasi akwai ayatul kursi akwai amrul rasul wannan in kana yi safa da yamma to ba fi yadda za a yi wani aljini ya iya kusantar ka ko ifritin ne ko wani iri ne haka nan kuma idan ya kazo wajen kwanciya kar ka manta da karanta waɗannan kuma sannan ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min hamazati shayatin wa an yahrurun kuma alhamdulillah waɗannan wanda ba zai iya karantawa ba mun ga cewa idan an yi laya ma ko idan an rubuta an sha suna yin amfani suna yin tsari da akwai da dama waɗanda muka gani ma aka jarraba wanda aka ga haka din ne akwai wata ma da muka cewa ta kai wajen shekara 23 tana fama da irin wannan cuta ta aljannu amma bata iya karantawa ba sai laya ta yi sai kuma ta dawo tace sam yanzu babu ta samu lafiya to saboda haka ashe layar ma tana da amfani kenan balanta kuma a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadi wa min hamazati shayatin wa an yahrurun dama babban sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin laya da wannan yana rataya mutane tun a wancan zamanin kaman kuma idan shan rubutu ne an san cewa ibnu abbas babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rubuta waɗansu ayoyi guda biyu a cikin Alkur'ani waɗanda yake bewa wacce take naƙuda ta sha kuma sai ta haihu wannan rubutu ne saboda haka malamai suka dogara akan wannan to tunda yake aka samu daga waɗannan sahabbai manya-manya guda biyu wannan aiki to babu shakka da layar da shan rubutu halal ne kenan to bayan haka kuma bayan wannan kuma bayan mutum ya tsare kansa to fa innahu mujahidun fi sabilillah kada mutum ya tsammani cewa ashe to ai wannan fitar da aljani ai wannan wani abu ne wanda ya kasance ai sai bokaye suke wannan ai karkacewa ce wannan shiriri ta ce wannan kaza kaza ga manya-manyan malan waɗanda musamman a wannan zamanin kowa yake takama ko mafi da yawa daga cikin musamman da wanda suke ganin ci gaban addini da kasashen Larabawa wannan Saudiya ne da wani bangare na waɗansu mutane a wannan zamani namu malaman nan guda biyu Ibn Taymiyya Ibn Qayyim Jawziyya ba ranar da za ta hudo ta fadi ba a ambace su sau dubun dubata ba a duniya wajen kafa hujja wajen ambatan su to saboda haka mun ji abin da shi Ibn Taymiyya yake faɗa to ga shi kuma Ibn Qayyim Jawziyya shi Ibn Taymiyya yana cewa lallai idan ya kasance aljannan mai ƙarfi ne kai kuma mai maganin mai rauni ne to aljin za su dawo kanka lallai sai kai kokarin kare kanka kuma yace mutun ya ne saci wato aikata zunubai dan saboda ta hanyar aikata zunubi ne ma suke samun damar su samu rinjaye akan mutun dan saboda mutun ya tabbatar cewa shi fa mai yaki ne kana yin jihadi ne fi sabilillahi ba wai shiriri ta kake ba addu'a ka fitar da aljani da kai da wanda ya dau takobi ya tafi fagen fama dan dauka kalmar Allah inji Ibn Taymiyya ce daidai kuke yace kai wa hadha min a'zamil jihad wannan yana daga yakin ma da yafi girma dan wannan fal yahzar an yunsar al adu alayhi bi zunubi to mutum fa yayi taka tsantsan kar abokin gaban nan nasu shedan kenan ko aljani kenan yayi rinjaye da shi saboda zunubai da wanda yake dauka to bayan wannan kuma sai shi Ibn Qayyim Jawziyya yake cewa wa ilaju hadha an nau'i yakunu bi amrai irin fa wannan idan an ce za a yi magani irin na fitar da aljannan to fa sai fa da abubuwa guda biyu abu na farko da shine ya kasance shi wanda za a yi wa magani mara lafiyan kenan na biyu kuma shi wanda zai magani falazi min jihatil masarui yakunu bi quwa nafsi shi kansa ma wanda shi za a yi wannan magani lalle ya kasance yayi imani yayi da cewa ayoyin alqur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle sun isa su warkar da shi wai Allah har abin ya kai ga farfadiya ne ko kuma a wa'in su cutoci ne kawai a jika kuma sannan ya kasance ya zama kuma mai sidiki tawajjuhi ila fa'il hadhihi alarwa wato ya kasance ya miƙa wuya yadda wato da wanda shine ya halice wannan aljannu ko wannan shaydanu sannan kuma yayi kokarin yin tsari wato na tsarewa kansa kamar in yadda muka bayyana kadatawa da alaihi alqalbu wal lisan abubuwan da tsarin kun wanda zuciyarsa ta yarda harshensa ya yarda fa inna hadha nau'u muharaba dan fa shi wannan fa kaman yaki ne kake yi da abokin gaba wal muharibu la yatimmu lahu intisaf min aduhi bisalahi shi kuwa wanda yake yaki ba fa zai yi galaba da abokin gaba saboda makami kawai sai an samu sharda guda biyu ya kasance lallai makamin mai kyau ne mai kaifi ne lallai yana kisa wani ya kuna sa'id kawai kuma a wani kuma hannun da zai aiki din da kuma mai karfi ne dan ka dauko takobi ko mai kaifinsa ko mai kyallinsa ka aje shi kawai ko kuma baka da karfi wajen dokawa ai sai ma wato abokin gaban naka ya kwace ya murde hannunka ya kwace ya kashe ka da shi to famata ta kallafa ahaduhuma lam yaguni salat mutukar cewa hannu ba shi da karfi kuma takko ko kuma takobin ne ba kaifi to babu wani abu da wannan makamin zai amfani to hakan nan ma waɗannan addu'o'i mutukar cewa kai wanda zaka yi amfani da su baka tsare kanka ba mai imani bane kuma sannan baka yi ba to ka tabbatar cewa babu wani amfani da wato da za su yi to ban ta kuma ce babu ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu to bayan wannan kuma abu na biyu shine shi wanda za a yi wannan magani mara lafiyan kenan lalle ya kasance shi ma akwai abubuwa guda biyu a gare shi ya yadda ya imani da wato abin da za a yi masa don saboda mun samu cewa akwai daga cikin bayin Allah kaman wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa kadan ya zo fitar da aljannin a gane cewa wannan bin sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ce yau ga wani aljani ya shiga jikin ko kuma wata cuta a jikin mutum an bincika an ga cewa aljanu ne ko kuma wata farfadiya mutum yana farfadiya an tabbatar cewa wannan abu aljanu ne ba wai wani abu ne wanda ya shafi kwakwalwa ba wanda ko kuma ya shafi wani jini ba wanda za a iya magance shi a wajen likitoci ba a asibiti ba to a tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda ya fara yin wannan amma shi ba sai yazo yana ta wayannan karance-karancen ba abinda yake ce kawai bismillahi sai ce fita makiyin Allah ni ne manzon Allah sai ga kawai aljanna yazo ya fice daga cikin mutum wani lokacin kuma yake ce bismillahi la hawla wala quwwata illa billahi wani lokacin kawai la hawla wala quwwata illa billah ukhrij adu wallah ana rasulullah idan ya fada ka sai ce to makiyin Allah fito ni ne manzon Allah to wannan karfin imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ya ce da shi fito ya fita kawai to akwai ma daga cikin bayin Allah wanda wani ma kawai aikawa zai a ce ni ne wani a ce da shi ya fita kamar yadda Ahmad bin Hanbali ta kalmansa yakan aika wajen mutumin da ya kasance aljanu suka bige shi sai ya aika da takalmansa dangalafai wato takalma ne irin na katako sai ya aika yace aje a ce da aljanin ko ya fita ko a yi mar duka da wannan takalmin sai aljanin ce ina wane ne yaya shehu malami irin wannan mai tsoron Allah har zai nemi na fita na bar wannan mara lafiya ba zan fita ba har sai an mun duka a ina fita aka ce to amma lokacin da Ahmad bin Hanbal ya rasu sai aljanni ya koma yakan koma jikin irin waɗannan waɗanda da suka fita saboda tsoron takalmin sa a zamanin Haruna Halifa Haruna Rashid to shikenan sai aljanni ya koma wajen wata mata ta sa wanda da kuma da ta hayyafa bayan aljannin sun fita to sai kazan sai a koma sai aka yi to yanzu ya mutu amma sai halifa su tun daga aljanni ya dawo sai halifan sai ya dauko takalman shi to akai wa aljannin a ce lalle ya fita aka je da takalman sai to gashi halifar wato Ahmad bin Hanbal ya ce ka fita in ba haka ba ai maka duka da takalman nan sai aljannin ya kekare da zalai sai ina ai shi wancan tsoron Allah sa ne ya saka wannan ko ai bai kai tsoron Allah Ahmad bin Hanbal dan wannan bazan fita ba zama daram haka nan aka bar aljannin jikin wannan matar wannan yana nuna cewa tsoron Allah da yadda da imani da tsarewa kai su ne waɗanda suka kasance mutum zai galaba yayin rinjaye da su irin waɗannan aljannu har ya samu fitarwa da su in sun rena ajawalinka ko kai karatun ba za su wato ba za su zo ba sun shayi mana irin waɗannan bayanai kuma zamu ga cewa kamar yadda bin Baz shi kansa wanda ba malami irin sa a Saudiya ya tabbatar da wannan abin da yake kenan to saboda haka zamu ga cewa ashe wato abu ne mai tushi abu ne mai asali kuma har yanzu wani sharadi kuma lallai ne ya kasance mutum yayi alwalashi mai yin maganin nan mai yin addu'an nan hakan nan kuma mara lafiya yayi alwala hakan nan duk wanda yake zaune a gurin ya zama cewa yana da alwala ko irin yadda koda sun fito daga cikin wancan mutumin mara lafiya ba za su shiga kuma jikin wani ba tare da wato itikadi na cewa waraka fa a hannun Allah take shishi kade ba wai a wannan abun da za a karanta ba kuma abun da zai mutum zai aikata kawai na karanta ayoyi ne waɗansu hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai zama kawai wato bin dai wani dalili ne kawai sababi ne kawai amma ba su da kansu ne suke warkarwa ba wa ta qilu bi anna kalama Allah bi qudratil Allah yu'assiru al-jin kuma yadda cewa zancen Allah da ikon Allah lallai za su yi tasiri akan aljini to wannan shine bangaren wanda ya kasance mara lafiya kenan idan kuma an zo kan mai lafiya wato wanda zai yin kenan wato wanda zai yi abin da ya kamata kenan isa fitar da shi idan kuma ya kasance mace ce to kar a kuskura a ce za a fara mata wannan addu'a sai idan ya zama akwai wani muharraminta ko mijinta ne ko wani wanda mijinta ya yi haɗo ta da shi kuma lalle wato ya kasance idan ya kasance ba mai aure ce ba in mai aure ce ya kasance akwai mijinta ko akwai wani wakilinsa ya kasance dai akwai izininsa da komai don saboda guri ne wanda ya kasance ai a wajen Allah ake neman wannan abu to da sauran dai waɗansu irin ƙa'idoji wanda ake bukata wato dai a taƙaice dai mace ana so lalle ta kasance ta yi shiga irin ta musulunci tana da alwala kuma akwai lalle muharrami a tare da ita kuma idan akwai waɗansu abubuwa na guraye ne tambaye ne waɗansu layu ne waɗanda ba a san ko me a ciki ba a fitar da su in akwai hotuna a gurin a fitar da su gabaki ɗaya to sannan ne kuma sai a ci gaba da karanta waɗannan ruqya din to da fatan cewa Allah ubangiji ya bamu lafiya ya bamu zaman lafiya ya bamu kuma fahimtar juna ya kawar da dukkan abin da zai zo ya bata tsakanin mu da mu da iyalanmu tsakanin mu da mu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu saboda alfarmar alqur'ani dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da dindu waɗanda ya kasance suka taimaka wannan shiri ya sadaku mai shirin da waɗanda suka yi wa shirin jagora da masu kula da injina da kyamarori da kuma masu kula da filin da ake wannan shirye-shirye muna fatan cewa Allah ya biya musu bukata mu nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.